الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 14 ga watan Al-Muharram shekara ta 1435 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 18 ga watan 11 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiran shi da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi ne ba laifi ɗan tambayoyi suka iya gabata na'am
akan tari kamar ana raba gado an aka sa wata tsiya ta zuwa kamar gida amma gaji ne zai da sai a ce a rage mu wannan abin iya da su ne ga
wai ɗan uwa ke tambaya dangane da dukiyar gado so da yawa akan mata kuɗin da ta wuce nan shin yana da tushe ko baya da tushe misali idan za a sanya a cikin kasan wani daga cikin magada ko za a sayar masa sai amma wato wannan kaya kuɗin da bai kai ba kimar shi a karya masa kuɗi kasa wannan baya halatta bai dace ba bayyana tushe a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukiyar gado dukiya ce yanda kowace dukiya tana da ubangijinta to haka dukiyar gado tana da wato masu ita mamallakanta don haka dole za a mata kuɗi ta fuskar adalci yanda ya dace da ita abunda zai yi miliyan guda bai ya halatta a dauke shi a jikka 500 a miliyan kin da zai yi haka za a dauke shi masanan wannan kaya za a kirawo su wannan kaya a fi sabilillahi zai yi nawa za su fada su ce wannan idan ana bukatar kudi a gaggauce za a iya samun miliyan guda kai tsaye amma in za a dau hakuri zuwa wani lokaci har a samu wanda yake da bukata zai iya yin kamar miliyan 1,200 ko miliyan 1,300 to sai a dauke shi a iya kimar da suka masa an gane ko tunda a gaggauce ake sai a dauke shi akan matsayin miliyan amma bai ya halatta abinda zai yi miliyan dan dukiyar gado ce a karya ta a dawo da ita jikka 500 ko jikka 700 wannan rashin adalci ne bai ya dacewa na'am amma kamar misali aka mata su waɗanda suke masu haƙƙi a cikin dukiyar suka ce wane idan kana buƙatar abu kaza gaba ɗaya mun rage maka za mu iya sayar maka shi jikka 500 ko da abin zai miliyan 10 in dai duk wanda yake da haƙƙi a cikin gadon suka yi ittifaƙin a cewa sun bar masa a kaza to wannan ya halatta an gane saboda haƙƙinsu ne su suka sauka daga kan haƙƙinsu suka ga cewa ya dace su sayar masa wannan abu a farashi wanda yake mai sauki a sanadiyar kanguwansu ne na'am kamar yadda kake cewa kafin a sanya gawa cikin rami wai rubuta tabaraka a cikin kabarin kafin a shigar gagawa. Lalle na taba jin wani malami na ba da wai lakanin kafin a shigar da mamaci cikin kabarin sa a rubuta ayatul kursi, har ma yake ba da sakamakon rubuta ayatul kursi. Shi wannan ya kara mana fa'ida hadda tabaraka yake rubutawa. Gaba daya mai da su gefe ba karantarwar baban Kasim bace, an gane ku, wuce gaban Allah ne da manzansa. Abinda muke so mu gane ƴan uwa, jana'iza ibada ce mai zaman kanta wanda babu ta hanyar da za a koye ta illa ta hanyar annabin da muka koyi sallah, shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka kamar yadda muka yi bayani, abubuwa da yawa an shigo da su dangane da al'amari na jana'iza. Saboda haka muka ba ku hakuri bakin gwargwado mu dan tsawaita bayani domin abinda muka jahilta mu san shi, dan kar wani abu ya zo ya zame mana bako. Duk abinda ya zo in muka ga baya cikin abinda muka karanta daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a matsayin mu na mu'mini wajibi ne akan mu mu yi inkari mu musu. In za mu iya canzawa dole mu canza. Don haka rubuta ayatul kursi a cikin kabari kafin abin neman mace, ko rubuta tabaraka, wannan gaba ɗaya ba su da asali a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayin su bid'ani. An gane ko ayatul kursi da tabaraka tun yana raye zai tanada ma kansa idan yana buƙatar su amfane shi, ba sai bayan ya mutu ba a zo a rubuta cikin kabarinsa. An gane ko duk abin da kake da buƙatar ya amfane ka a cikin kabarinka tun kana raye zaka tanada ma kanka. Don haka ba ma rubutawa ba a cikin kabari ita tabaraka da ayatul kursi, hatta da karanta su bayan an binne mamaci, bid'a ne, baya cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shiga gaban Allah ne, shiga gaban manzansa ne. Ubangiji ta'ala ku ya haramta mana haka. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasuli, ya ku jama'ar mu'minai kada ku gabaci ubangijinku, kada ku gabaci manzansa a wajen fada da aiki. Kar ku faɗi wata faɗa da sunan ibada, kar ku aikata wani aiki da sunan ibada sai idan Allah ne ya ce ku yi ko manzansa. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga lokacin da bawa ya shiga halin rashin lafiya har ya kai lokacin da rai zai fita, a je wanke shi, a je yi masa likafani, daukan gawa in za a kai ta makabarta, manzon Allah bai bar mu ba sai da ya nuna mana yadda za mu raka gawa. Manzon Allah ya nuna mana sauki ake, ba a sando ana taki ɗaya. Ya nuna mana duk wanda yake kan abun hawa dole ya dakata gawa ta wuce gaba, shi ya biyo baya. Wanda ke dan kafa, manzon Allah ya ce ta inda ya so yana tafiya damar ta ko hagunkinta gabanta ko bayanta. In aka je aka aje gawar yanda za a shigar da ita cikin kabari sai da ya nuna mana. Idan aka mai da ƙasa sai da ya nuna mana ga yanda za a ma kabar. Bayan an binne sai da ya nuna mana ga yanda za a yi masa addu'a. To manzon da yazo da ayatul kursi, yazo da tabaraka, da waɗanda suka koyi tabaraka da ayatul kursi daga bakin sa duk ba su yi wannan abu ba. Shin jahilta suka yi ko kuma sun sani suka koyi? Abinda zai nuna mana kasancewar ba addini bane ba, da a ce addini ne da sun riga yin zuwa wannan fage, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa law kana khairan lasabaquna ilayhi, inda a ce alkhairi ne rubuta ayatul kursi a cikin kabarin mamaci kafin abin ne shi, ko kuma karanta wannan rubuta tabarakatu da sun riga yi, inda alkhairi ne da sun riga yi, domin sun fi mu tsoron Allah, sun fi mu fahimtar addini, sun fi mu famar kusantar duk abin da zai kusantar da bawa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Na'am. Wai mace tana iya ma gawa sallah? Bayani ya gabata kwarai da gaske. Aisha Allah ya ƙara mata yadda, kamar yadda muka yi bayani, hadisi ne sahihi. Sa'ad ibn Abi Waqqas lokacin da Allah ya masa rasuwa, bayan jama'a ta sahabbai sun gama yi masa sallah, matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce a shigo musu da shi su yi masa sallah. aka shigo da shi cikin masallaci aka ajiye. Aisha za ta masa sallah, wasu sahabbai suka haro mata. Mu ba mu san da haka ba, yaya za a shigo da gawa cikin masallaci? Suka ce mu a iya abinda muka yi sani karantarwar manzon mu, ga wuri na musamman gaban masallaci na ake ajiye masa gawa. Suka mata inkari. Aisha Allah ya kara mata yadda tace da su, kai can ku menene mafi gaugawar mantawar ku? Tace nan fa ba a je ko ina ba, ƴaƴan wata mata bai ba Sahal da Suhayl nan cikin masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu sallah. An gane ku? Don haka wannan hadisi abinda yake tabbatar mana shine halaccin yin sallar gawa a cikin masallaci, amma abinda yafi dacewa a yi ta a wajen masallaci. Amma shigar da ita cikin masallaci ba laifi bane ba. Wanda ma suka ce ba a shigar da gawa cikin masallaci suna da wata fada ta su, amma fada ce mai rauni na cewa gawa najasa ce. Magana mafi inganci, gawa koda ta arne ce ba najasa bace. Dan adam Allah ya karrama shi. An gane ku? Allah ya karrama dan adam. Shi kanshi arne najasar shi najasa ce wadda take ma'anawiya. Ubangiji ta'ala ya karrama dan adam da nasi na Al-Qur'ani. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahu fil barri wal bahri wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Malamai suka ce wanka da ake ma bawa idan Allah ya masa rasuwa da yi masa likafani da yi masa sallah, wannan ya wuce matsayin a ce najasa ce. Yaushe za ka zo ka ringa wanki najasa? Yaushe za a zo a sanya ma najasa wannan likafani? Don haka dan adam ba najasa bane ba. An gane ku? Mumini koda ya mutu matsayinsa tsarkakekke ne, ya halatta a shigar ragawa cikin masallaci a yi mata sallah. Kuma daman dangane da mata su ma wato su yi sallar gawa, wannan abu ne wanda yake asali. Duk abinda Allah ya shar'anta ma maza, an shar'anta ma mata, sai abinda dalili ya bambanta. Yanda aka shar'anta ma maza sallar gawa, haka an shar'anta ma mata in an kawo musu za su yi. An gane ko? In sun fito, in maza sun yi sahu a gaba, za su yi sahu a baya. Kar mu manta mun karanta hadisi lokacin da Umayr dan Abu Dalha Allah ya masa rasuwa, aka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzon Allah ya tashi ta Kanas ya je gidan Abu Dalha. Anas yake faɗa manzon Allah ya sanya gawar gabansa. Abu Dalha ya tsaya a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ummu Sulaim ta tsaya bayan mai gidanta Abu Dalha. Su kadai suka yi sallar banda, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abu Dalha da Ummu Sulaim. Wanda muka yi bayani wannan dalili ne wanda ke nuna cewa idan mutum biyu za su yi sallar gawa, ba ka fada da ka fada ba za su yi, liman zai wuce gaba, mamu shi kadai ya tsaya a baya. Kamar yanda anan Abu Dalha shi kadai ya tsaya a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Inda sallah ce ta farilla, to ka fadar sa zai koma ta dama, kenan ita matar ta tsaya a baya. Amma sai Abu Dalha ya tsaya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Ummu Sulaim ta tsaya bayan sa. Kaga wannan ai dalili ne a bayyane wanda yake nuna mata suna sallar gawa kamar yadda maza suke yi. Na'am.
Wanda yayi samu kamar sallar guda biyar bai yi ba, daga mutane sai zuwa shayi ma bai wato asuba, ya samu dama zai yi, to zai bi liman kuma sauran ya zai je wasu.
Wai misali salloli ne suka kurce ma mutum, ga ya bai azhar, bai la'asar, bai magharba, bai isha, ga asuba ta zo kuma an tada ikama. Abinda zai yi sai ya bi wannan sallar asuba a yi da shi, in an gama sannan kuma ya ramu waɗanda suka kurce masa. Anan abinda muke so mu gane, duk lokacin da aka tada ikamar sallah, kai kuma akwai wata sallah a kanka, to za ka iya bin su da niyyar waccan wadda ta kurce maka, ko kuma ka bi su da niyyar wadda ake yi a wannan lokaci in an gama sannan ka ramu. Misali bacci ya dauke ka, ba kai sallah azhar ba, ka falka an tada ikamar sallah ta la'asar, anan za ka iya bin su da niyyar azhar, su suna la'asar, kai kana azhar, in an gama sannan ka tashi ka yi la'asar, in ka haka ya fi dacewa. kuma zaka iya bin su da niyyar la'asar idan an gama kenan sai ka tashi ka yi wa azhar ɗinka jirawar a magana mafi inganci ba wajibi bane ba kubutacciyar sallah matsayin sa sunna ne darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka ta'ala mun tsaya karshen hadisi na 161 hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda wanda yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam salla ala qabrin ba'da ma dufi fa kabbara alaihi arba'a yake cewa lalle wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah akan wani kabari bayan an binne wannan mamaci manzon Allah ya zo kan kabarin yayi masa sallah sai da manzon Allah ya kabbara hudu wannan bayani ya gabata wata mata ce wadda take tsabtace masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mata rasuwa a cikin dare sahabbai suka tattala ta kai tsaye suka kaita a cikin daren suka binne ba tare da sun tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin dare yayi dare kuma suna kyamar su fito da shi a cikin wannan duhu na dare bayan wasu yan kwanuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ganta ba kamar yanda ya saba ganinta sai ya tambaya ina wanci aka bashi labarin cewa Allah ya mata rasuwa manzon Allah ya ce afala azantumuni me ya hana ku sanar da ni game da mutuwarta suka ce ya rasulullahi dare ne muka muna kyamar mu fito da kai a irin wannan lokaci manzon Allah ya ce dulluni ala qabriha ku nuna mun kabarinta suka wuce kai tsaye suka je suka nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya wuce gaba suka yi sahu a bayansa manzon Allah ya mata sallah sai da ya kabbara hudu dan haka maganar wasu malamai da suka ce addu'a ce yayi mai data gefe addu'a me ya kawo kabbara a cikin ta sai da ya kabbara hudu sallah ce kamar yanda aka san menene ma'anar sallah ashirance sallar gawa ce manzon Allah ya mata da ya gama sai yake cewa lalle waɗannan kaburra cike suke da duhu ga masu su wa inna allaha munawwiruha bi salati alaihim yace lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala me haskaka kaburran mu'minai ne a sababin sallar da nake musu domin sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama rahama ce ga mu'minai to bayani ya gabata akan hadisin shine anan abin da muke so mu ƙara sani duk mutumin da yake da wata gudunmuwa ga mamiya game da addinin musulunci da mabiyansa to ya kamata idan ya mutu a nuna ma jama'a matsayinsa an gane ko kamar yanda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hikima ya nuna ma jama'a hidimar masallaci ba karamin aiki bane duk mutumin da zai kawo gudunmuwar da za ta amfani jama'a to wannan mutum ne wanda yake mai tsanani mai matsayin daraja ya kamata jama'a su san menene matsayinsa masallatai daki ne na Ubangiji subhanahu wata'ala babu wani daki wanda yafi cancanta game da tsabtacewa sama da dakin Allah kar mu manta umarni Ubangiji subhanahu wata'ala ya ma Ibrahimu alaihi salam da ɗansa Isma'il an gane ko cewa su tsarkake wato dakin sa a gane Ubangiji ta'ala yake cewa wa iz yarfa'u ibrahimu alqawa'id min albayt wa isma'il rabbana taqabbal kuma wa iz qala wa wannan Ubangiji ta'ala yake cewa wa iz yarfa'u ibrahimu alqawa'id min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimaina laka kuma wa iz tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين واذا جعلنا البيت مثابه للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود الشاهد ان طهر بيتي Ubangiji ta'ala ya ce ya kai bawa na Ibrahim da ɗanka Isma'il Ubangiji ta'ala ya ce ina umarninku ku tsarkake ɗakina tsarkakewa a nan malamai suka ce hissiyan wa ma'anawiyan duk wata ƙazanta ɗakin Allah bai cancanta ba a kawo a yaba masa ko najasa wadda take a ma'anance misali abubuwa na haɗa bautar Allah da wani da abubuwa na bid'a baya dacewa a kawo a kimsa a cikin masallatai don haka Aisha Allah ya karama ta yadda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarnin a gina masallatai a tsaftace su kuma a kamsasa su a tsaftace su sannan kuma a kawo kayan kanshi a sanya. To don haka shine dai bayani ya gabata akan hadisin yau, za mu tashi hadisi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث 60 بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا إمامة. وتو عائشة مترمز الله صلى الله عليه وسلم الله إكرمته يدا take cewa lalle wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an masa likafani a cikin tufafi wato guda uku, ko kuma kace a cikin zane uku yamaniyati wadanda suke sakar wato kasar Yaman, bindi wadanda suke kuma farare kan laysa fiha qamisun wala imama. Tace a cikin tufafi uku wanda aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama likafani, Aisha tace ba riga wato ba rawani, laysa fiha qamisun wala imama, wato babu riga a cikin adadin uku da aka masa kuma balantana rawani. Wanda shi wannan hadisi iya abin da yake magana menene ya dace amma wato mamaci likafani da shi, kamar yadda anan wato Aisha Allah ya karama ta yadda take bayyana mana wato nau'i da kala da adadin abinda aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi na likafani. Nan farko take cewa kufina sallallahu alaihi wasallam fi 3 aswa, tace amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama likafani a cikin tufafi uku. Me take bayani anan? Tana bayani ne akan adadin likafanin da aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, likafani uku aka masa, an gane ko? Sai ta ce yamaniyati, wanda yake sakar wato kasar Yaman, biri wannan yamaniya wannan dadin fa'ida ne, inda aka saka wannan tufafi a kasar Yaman aka saka shi saboda kasar Yaman tun a jahiliya ta shahara dangane da sakar tufafi. Biyabin Aisha sai ta ce farare kal, domin lafazin biyab jam'i ne na abiyaw, an gane ko? A? Ya kami? Yawa sahuliya, ko kuma ka ce suhuliya, kenan a wannan nuska bai kawo ba, an gane ko? Sahuliya kenan sakar alƙaryar da ake kiranta da sahul, sahul ƙauye ce daga cikin ƙauyukan Yaman, sahuliya an gane ko? Wasu suka ce sahuliya an dangana ta ne zuwa gabar teku, domin gabar teku shi ne ake kira da sahil, to don haka ita wannan alƙarya ake kiranta sahuliya. Sai take cewa biyu kuma waɗanda suke farare kan, a wata ruwaya ana samun min kursu, min kursuf, kursuf wato ita ce auduga, wanda kenan auduga nau'i ne na abinda aka saka wannan tufafi wanda aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam likafani, kamar yadda muka yi bayanin abubuwa uku ne Aisha take bamu labari. Farko dai adadi tufafi uku, abu na biyu kala, launi kenan, kala kenan, kona kala ne kenan, kala ne wanda yake fari. Na uku kenan nau'i, da menene aka yi kenan da auduga aka saka wannan likafani da aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan sai ta ce laysa fiha qamisun wala imama, ta ce babu riga ba rawani a cikin waɗannan adadi uku. Idan aka ce riga shine abin da aka yanka aka dinka daidai gangan jikin ɗan adam, aka fitar da hannuwa aka fitar da wuya, a takaice shine ake kira da riga. In aka ce imama shine rawani wanda ake nadawa akai a jeho gezar wato baya, to babu haka a cikin adadin da aka masa. Don haka anan kenan abinda muke so mu gane suturce mamaci ai masalin kafani yana ɗaya daga cikin mafi girman haƙuƙuwan ɗan adam idan Allah ya masa rasuwa wato bayan an wanke shi an tsaftace shi haƙi na biyu wato shine ai masalin kafani kamar yadda anan Aisha Allah ya kara mata yadda take ba mu labarin bayan an wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to iya abin da ya biyo baya shine likafani wanda yi ma mamaci likafani wannan karamci ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da yake banci dan adam da shi lokacin da yana rayi da lokacin da yana mace dan adam yana rayi daraja gare shi haka nan bayan mutuwarsa daraja gare shi bayani ya gabata muka ce ko da gawa ta arne ci tana da daraja tana da mutunci dan dan adam ba a ko da arne ne ba a barin gawarsa a jefar da ita dole sai an yi rami an binne ta ko da arne ne ba musulmi bane ba illa kasancewar irin yanda ake karrama mumini ba a masa haka ba kamar yanda lokacin da Abu Dalib Allah ya kar Allah ya ji kan lokacin da Abu Dalib Allah ya masa rasuwa ɗansa Aliyu Allah ya kara masa yadda ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi am minka mushriki ya rasul manzon Allah ya ce ma Ali je ka binne shi Ali ya ce arne ne fa ya rasulullah manzon Allah ya ce ni nace je ka ka binne shi in ka binne shi ka zo ka fada mu Aliyu ya je ya yi rami ya saka mahaifinsa ya binne da ya gama ya zo ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce masa je ka kai wanka kaga anan mushriki ne Allah ya masa rasuwa amma manzon Allah ya umarni cewa a je a binne shi dan haka wannan na nuna dan adam yana da karamci kamar yadda Ubangiji subhanahu wataala shine ya karrama mu wala kad karramna bani adama wa hamadnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila kuma kamar yadda yake fada a cikin kuma amatahu fa akbara Ubangiji ta'ala shine ke karban rayuwa ta bawansa idan lokacin sa ya kai fa akbara Ubangiji ta'ala kuma shine ya shigar da shi cikin kasa ma'ana aka binne shine ya umarnin cewa ayi rami abin ne bawa idan Allah ya masa rasuwa kaga in dabba ce sai mu jefar da ita in ma mun yi rami mun binne ta saboda dan kada ta yi wari ne da mu jama'a amma in dan adam ne baya halatta ko da arne ne ayi rami abin ne shi wannan kuma na nuna mana yi ma mamaci da kafani wannan dole ne kamar yadda ƙarin bayani zai zo nan gaba sannan kuma wannan yana nuna mana iya abin da aka shar'anta mana game da kafani su ne tufafi uku zane uku ake ma bawa an gane ku wannan shine iya abin da yake gaya kuma shine iya abin da yake sunna ba a dadawa sama da uku an gane kuma babu bambanci tsakanin namiji da mace kamar yadda ƙarin bayani zai zo nan gaba yaya ake wannan likafani zane ne za a yi guda uku kamar yadda ka san zane mai fadi haka sai a dora mamacin akan a yi masa riran ba rubda ciki ba sannan sai a janyo wannan baki sai a limki sannan sai a janyo wannan sai a limki sai a nade shi ɗaya kenan sai a shimfiɗa na biyu sannan sai a dora sannan sai a janyo a limki sannan sai a janyo sai a limki biyu kenan sannan kuma sai a shimfiɗa na uku sai a dora shi sannan a janyo wannan a limki sannan kuma a janyo wannan a limka in ya so sai a daure wajen kafa da kuma can wajen kai da kuma tsakiyar sai a zargi in an je an shigar da shi cikin kabarinsa sai a kunce domin fa'idar daman dan kada ya zaizaye ne ake daurewar barin shi a daure babu wata fa'ida an gane ko haka ake ba wani anan sai mu yi mamakin ma wai dinkawar menene ake ma da kafani dinkin menene ake masa duk da cewa masu dinkawar sai an masa menene gyauto sannan a yi masa riga a yi masa rawani sannan a zo a yi dufafa kamar guda uku ko kuma sama da haka domin akwai malaman da suka tafi akan cewa mace ita ana iya mata ma kusan bakwai a yi mata gyauto a yi mata kamar zane sannan a yi mata riga sannan a yi mata mayafi sannan kuma a mata lifafa kamar guda uku su wasu malamai suka ce namiji biyar ake masa idan aka masa wando aka masa riga aka masa rawani sannan sai a masa lifafa biyu suka ce duka wato lufafar za a kirga su kenan a adadin kenan abinda ake yi na riga da wando. To dan haka maganar cewa ai masa riga, ai masa wando, ai masa rawani, ko mace ai mata wato shine a mata izar, a mata wato riga, ko ai mata wani hijabi da sauran, duka wannan mai dasu gefe ba karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Ya ishe mu hujja anan, Aisha tace laysa fi haqqamisun wala imama. Alkafalin da aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda uku, Aisha tace ba riga ba rawani a ciki. Menene fa'idar a dinka masa riga ko a dinka masa wando kai a masa rawani? Limanci ne zai yi, kabarin ne za a je a tutsa shi. Wannan limke shi da za a yi a cikin waɗannan tufafi guda uku shine abin da Allah ya shar'anta mana. Don haka kenan, in har haka ne kenan maganar a kai likafani, ana wani dunke-dunke duk bata lokaci, duk bata lokaci ne. Ƙarin bayani zai zo akan haka. Sannan kuma wannan na nuna mana amma mamaci likafani uku, wannan shine mafi cika, shine abin da ya dace, abin da yake sunna. Yi masa ɗaya ɗaya a farko wanda zai suturce gangan jikin shi gaba ɗaya, wannan wajibi ne, dole ne. Amma a kai ai masa guda uku kamar yadda aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato wannan sunna ne. Kuma wannan na nuna mana wato koyi da gurabun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taƙaita ba a lokacin da yana raye, har bayan mutuwarsa. Har bayan mutuwarsa duk abinda aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole ne za mu yi koyi da shi, wanda anan abu ne wanda yake fiyayye Allah ya zaba masa. Ubangiji ta'ala ya zaba masa za a yi masa likafani, likafani guda uku, kuma ga nau'in likafanin da aka masa. An gane ko? Hatta da yanda ake gina kabari, sai da Allah ya zaba ma manzonsa sallallahu alaihi wasallama ga wanda ya dace. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya masa rasuwa, kamar yanda bayani zai zo nan gaba wajen binnewa, maginan kabari biyu ke akwai a birnin Madina. Ɗaya yana yin ashaq, wato shine tsage, wanda anan ake cewa uwa da ɗiya, wanda in an yi babban rami a tsakiyar wannan babban rami sai a yi wani ƙaramin rami, wanda idan an so kama mace sannan sai a kawo itace a jera, ko kuma a kawo tuballa a jera, sannan a mai da ƙasa. Akwai ashaq, wannan allahad, allahad shine idan aka yi babban rami a bangon alƙibla na kabarin sai a yi wani lutu, nan ake tutsa mamaci sannan sai a sanya burgina sannan sai a jira. To sai aka aika ma waɗannan masu ginin kabari, su sahabbai ɗinwa suka shiga suka rasa wanne za su ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai suka ba da shawara cewa to a aika musu gaba ɗaya, wanda ya fara zawwa to shi zai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mun tabbata shine Allah ya zafa masa. Sai ga yako wanda yake yin loto shine ake kira Allahad, shine farkon wanda ya zo, haka aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To dan haka kuma wannan na nuna mana mutuntaka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ba mala'ika bane ba, an gane ku? Gaya irin yanda dan adam yake mutuwa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi rayuwarsa, kamar yanda Ubangiji ta'ala yake cewa innaka mayyitun wa innahum mayyitun, lalle kai mai mutuwa ne, su ma masu mutuwa ne, kamar yanda suke cewa ku rabu da shi, ya mutu kowa ya huta. Haka can Ubangiji ta'ala ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahum khalidun. Allah ya ce babu wani dan adam gabaninka da muka sanya masa dawwama. Allah ya ce shin in kai ka mutu su masu dawwama ne? To anan ya tabbatar mana mutuntaka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta bangaren halitta dan adam ne, yanda kowa yake rayuwa ya mutu, haka shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya mutu aka zo aka wanke shi, sannan aka masa likafani, aka kai shi aka binne shi. To dan haka akwai hadisi a cikin Sahihu Muslim wanda Aisha Allah ya kara mata yadda, bayan ta rawaito wannan hadisi sai take cewa ammal khulla fa inna ma shubbiha ala an-nasi fiha, tace ku san da cewa wannan riga tace an rikitar da jama'a game da al'amarinta. Akwai wata riga da aka saya mai tsada domin amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama likafani a cikin ta, wannan riga sai aka ajiye ta, sai aka dauko waɗannan zane uku tace aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama likafani. wannan riga wato dan uwana Abdullahi dan Abubakar Allah ya kara masa yadda sai ya dau wannan riga sai ya tafi ya aje yace na aje wannan riga hatta ukaffina fiha nafsi yace domin ni ma in Allah ya mun rasuwa ai murgi amun likafani da wannan riga Aisha tace bayan haka sannan shi Abdullahi sai yace law radiyallahu azza wa jalla li nabiyhi lakaffanahu fiha inda a ce Allah ya yarda ya amince da wannan riga yace to da yama manzon shi sallallahu alaihi wa sallama likafani a cikin ta da Allah ya kaddara sahabbai sun saka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin wannan riga mai tsada an masa likafani me za a yi fa ba a hasi ya dauki wannan riga ya kai kasuwa ya saida wata saddaka bi samaniha yayi sadaka da kudin ta an gane ko dan haka wannan ba riga wannan riga ba da ita aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama likafani likafanin da aka masa an masa likafani wato a cikin zane uku don haka dai kamar yanda al-Imam Tirmidhi ya faɗa yace an rawaito hadisai da dama dangane da wato likafani ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ruwayu waɗanda suke masu sabani da juna yace amma fa duk abin da yafi inganci yace babu sama da wannan hadisi na Aisha wanda tace amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato likafani a cikin tufafi uku to dan haka abin da muke so mu gane shi wannan likafani kudin sayen shi ta ina ake nemo su kudin sayen likafani dole ne daga cikin dukiyar mamaci za a fitar da su sai in wani yayi tabarru'i wani ya dauka ya cire daga aljihun shi ya bada amma idan bawa Allah ya masa rasuwa kai tsaye wato daga cikin dukiyar shi za a dauka wato ai masa likafani koda abin da ya mallaka gaba ɗaya zai tafi akan yin likafani to likafanin ne shine dole za a dauka daga cikin dukiyar shi ai masa domin akwai hadisi na wannan na Khabbab ibn al-Arat Allah ya kara masa yadda wanda hadisin na cikin sahihai wanda yake cewa mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato domin daukaka addinin Allah ma'ana mun fita daga mahaifar mu Makka mun kaura tare da shi zuwa birnin Madina domin daukaka addinin Allah yace wannan hijira da muka yi yace ba ma neman komai illa fuskar Ubangiji subhanahu wata'ala mun yi dan shi yace dan haka fa wajaba ajruna ala Allah yace ladan mu ya cancanta ga Ubangiji subhanahu wata'ala kamar yanda ya alƙawarta ma kansa ya wajabta ma kansa duk wanda ya hijira saboda shi to Allah ya tilasa ma kansa cewa shi zai biya shi ladan hijirar shi a gobe kiyama Ubangiji ta'ala ke cewa wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kaseeran wasa wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima haka ne ko to dan haka shine yake cewa fa wajaba ajruna ala Allah yace ladan mu ya cancanta ga Ubangijinmu sai yace daga cikin mu akwai wanda ya riga ya wuce bai ci ba komai daga cikin ladan hijirarsa yace daga cikin waɗanda suka wuce yace akwai irin su Mus'ab ibn Umair Allah ya kara masa yadda Khabbab yace kutila yawma Uhud yace Mus'ab an kashe shi a ranar yakin Uhud falam yujad lahu shay'un illa namira ba a samu ba komai tare da shi face zanen shi wanda yake rufe al'aurarsa namira wato nau'i ne na tufafi wanda yake da zane an gane ku shi kadai ne a jikinsa iya abin da ya mallaka Khabbab yake cewa wannan tufafi nashi da shi muka masa likafani idan mun janyo mun rufe kan yace kafafun sai su bayyana idan muka janyo muka rufe kafafuwan yace kan kuma sai ya bayyana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku ja ku rufe masa kan wajen kafar manzon Allah yace ku sanya wato ciyawa ta tsauri manzon Allah yace ku toshe wannan ku toshe kafafuwan nashi a cikin kabari ma'ana ku sanya wannan ciyawa an gane ku sai yake cewa daga cikin mu ku a yau akwai wanda wato ƴaƴan itacensa sun nuna ga su sai tsinka yake musulunci ya kankama ganima ta samu ta yaki an gane ku an shiga cikin hali wanda yake na yalwa to abinda muke so anan mu gane iya abinda Mus'ab ya mallaka bayan mutuwar shi shine wannan zane wanda yake na jikin shi, amma da shi manzon Allah yace ai masa likafani. Kaga anan me yake nuna mana? Ashe likafani abu ne wanda yake wajibi a cikin dukiyar mamaci za a fitar, sai dai in wani yayi tabarru'i yayi fi sabilillah ya dauka ya bada to shikenan. Sannan kuma ana bukatar shi likafani da za a ma mamaci ya zamanto mai fadi kuma ya zamanto mai kaurin saka, ba a bukatar ya zamanto sarasara ko kuma kace transparent wanda kenan ana ganin abin da ke bayan shi. Ana bukatar likafani ya zamanto mai fadi wanda zai lullube gangan jikin mamaci gaba daya, saboda nan shi Mus'ab da likafanin ne bai isa ba. Manzon Allah yace a dauko wannan ciyawa ta tsaure a idansa da ita a sanya a wajen kafar, sannan kuma ya zamanto kenan mai cikar saka kuma ya zamanto kyaukyawa. Dan haka akwai hadisi wanda Jabir ibn Abdullah al-Ansari Allah ya kara musu yadda ya rawaito yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yayi khutba, manzon Allah sai ya ambata wani mutum daga cikin sahabbansa wanda Allah ya masa rasuwa, wato danginsa sai suka masa likafani. Likafani ba wanda yake wadatacce ba, tsohon likafani suka masa wanda yake kuma ga yadda ya wadata bai ishi ba an lube gangan jikin shi. Cikin dare sai suka tattala suka je suka binne shi. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan khutba manzon Allah sai ya tsawatar yace daga yau yace kada a binne mutum a cikin dare, sai an masa sallah sai an tattala shi. Manzon Allah yake cewa sai dai idan mutum ya bukatu. An gane ko? Manzon Allah sai yake cewa idza kaffana ahadukum akhahu falyuhassin kafana, idza kaffana ahadukum akhahu falyuhassin kafana. Manzon Allah yace ɗayan ku idan zai ma dan uwansa likafani, manzon Allah yace ya kyautata masa likafani. A wata riwaya sai aka samu inistaba in har yana da hali ya kyautata masa likafani. Malamai suka ce kyautatawa anan na kasancewa ta fuska uku. Fuska ta farko wato ya zamanto likafani ne tsaftatacce. An gane ku? Fuska ta biyu suka ce ya zamanto mai kaurin saka. Fuska ta uku ya zamanto mai fadi wanda zai suturce gangan jikin shi, ba ana nihin cewa mai tsada kamar yadda karin bayani zai zo nan gaba. Sannan kasancewar kuma in har likafani wato yayi kunci kamar yadda bayani ya gabata kenan, me za a yi in mutum ba shi da halin kenan wanda zai iya suturce gangan jikin mamacin shi? Kenan bakin gwargwadon abin da zaka iya shi zaka yi, sauran gangan jikin kenan sai a samu kasancewar ciyawa wato a sanya. Kamar yadda wato hadisi na Harisa ibn al-Mudarri, ke cewa na shiga wajen Khabbab ibn al-Arat Allah ya kara masa yadda, wato sai da yayi sakiya bakwai wato a cikin shi saboda rashin lafiya, wanda alkai suke cewa shine karshen magani. Idan cuta ta yi cuta, karshen magani shine sakiya. Sai yake cewa wallahi ba dan naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fadar cewa la yatamanna yanna ahadukumul maut la tamannaitu, ba dan manzon Allah yana cewa kada ɗayan ku yayi burin mutuwa, yace wallahi da nayi burin mutuwa saboda halin da nake ciki. Sai yace wallahi na samu kaina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la amliku dirhaman, yace daidai da tanga daya, yace wallahi ban mallaka ba, dala ɗaya ban ne da ita. Yace wa inna fi janibi baitil ana la 40000 dirham, yace a yanzu a daki na hurar daki na yace wallahi ina da dirhami 40000, amma na rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daidai da dala ɗaya banne da ita, amma yau ina da yace dirhami 40000 gashi a daki na aje. Sannan sai ya sanya aka zo masa da likafanin sa, da ya kalli likafanin sai ya fashe da kuka. Sai yake cewa kai cewa, yace Hamza dan Abdul Muttalib ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya samu shahada a Uhud, yace ba a samu wata tufafin da za a masa likafani sai tufafi zane daya daya. In an sanya wannan zane an janyo arfi kan Hamza, kawafuwa sai su bayyana. Yace in aka janyo aka rufe kafafuwan, yace kuma kan sai ya bayyana. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya aka ciro ciyawa ta tsauri, ita ce aka sanya a wajen kafar aka toshe, kamar yadda ya gabata Mus'ab shi ma haka aka masa. Kenan anan abinda muke so mu gane, in har ba a samu wadataccen likafani kenan da me za a cike gurbin, kenan sai a samu wata ciyawa a idasa da ita. Sannan kuma kasancewar in likabani yayi karanci ga mamata, to ba laifi za a dan yanyanka shi, ko da kai ne sai a samu kowa a ciro guntu a rufe masa, ba sai an sanya ba gaba ɗaya an rufe ma mutum gangan yake. Kamar misali aka samu mamata ga sunan sun kai kusan mutum goma, likabanin duka kuma bai wuce bai ma mutum ɗaya ko mutum biyu, shin biyin za a ma sauran a kyale su? A iya abinda za a yi sai a ciccira shi a samu kowa ɗan abinda za a sa a rufe masa kai, an gane, wanda a ƙarshe in ba a samu kuma gaba ɗaya ciyawa za a sa a rufe masa jiki. Kamar yadda hadisi na Anas ɗan Malik Allah ya ƙara masa yadda yake cewa yayin da ranar Uhudu ta kasance, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce da gawar Hamza ɗan Abdul Muttalib amminsa, wato an masa musula an ciccire gawar bayan an kashe shi aka masa gunduwa. Manzon Allah sai yake cewa laula an tajida safiyatu fi nafsiha taraktuhu hatta ta'khudahu al'afiya. Manzon Allah yake cewa wallahi in ba dan ƴan uwar Hamza Safiya diyar Abdul Muttalib ta samu damuwa a cikin zuciyarta, manzon Allah yace wallahi da haka zan bar gawar tashi a dokar daji, namun daji da tsuntsaye su ci gawar, hatta ya hashurakullahu min buduni dairi wasiba, yace har awayi gari kiyama Ubangiji ta'ala ya tattara halittar shi daga cikin cikin namun daji da tsuntsaye, manzon Allah yace wallahi da haka zan bar shi. A lokacin nan fa kaffalahu fi namira, manzon Allah sai ya masa likafani a cikin wani zani, zanin shi ne yace in an janyo an rufe kai kawahuwa sai su bayyana, in an rufe kawahuwa kuma kai sai ya bayyana. Haka aka masa wajen kafar manzon Allah ya sanya aka kawo, wato wannan aka sanya ciyawa aka ida tushewa, shi ne sai yace ana shahidun alaikum al-yawm, manzon Allah yace a yau ni ne mai shaida akan ku. To shi ne Anas yake cewa a ran nan wa kasuratil qatla, yace matattu sai suka yawaita, sai da aka samu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum 72 suka samu shahada. Sai yace wa qallat istiyab, wato likafani yayi karanci. Anas yake cewa wa kana yajma'u salatata wal ithnain fi qabrin wahid, manzon Allah yana hada wato mutum biyu mutum uku a cikin kabari guda, in za a shigar da su manzon Allah sai yace ayyuhum aktharu qur'ana, wa yafi haddata alqur'ani a cikin su. Idan aka nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yafi kaso game da haddata alqur'ani, manzon Allah sai ya gabatar da shi a cikin kushewa, ma'ana a wannan lotu na kabari shi za a sanya da farko a can bangon alqibla, sannan kuma a jiro wasu a baya. Sai yace wa kaffana rajulaini wa thalathata fi thawbil wahid, a tufafi daya manzon Allah yake ma wato mutum biyu wato ko uku ya musu likafani, da likafani yayi karanci mutum biyu ake hadawa ko uku ayi musu likafani guda. Sheikhul Islam Allah ya ji kansa sai yace ma'anar hadisin nan karka fahimci yanda yake a zahiri cewa an hada mutum biyu ko mutum uku an sanya su a cikin likafani, ba haka ba hadisin yake ne. Yace abinda hadisin yake nihi likafanin da zai ma mutum daya shine manzon Allah yake raba shi tsakanin mutum biyu ko mutum uku, kowa sai a bashi guntun sai ayi masa likafani, an gane, ko koda bai suturce ba gangan jikin gaba daya. Sheikhul Islam yake cewa karshen wannan hadisin shine zai nuna maka wato ma'anar shi, saboda kafin a shigar da su sai manzon Allah ya tambaya wane ne ya fu haddata alqur'ani, inda a cikin likafani ɗaya suke, da tun lokacin da zai sanya su cikin likafani zai tambaya wa ya fi haddata alqur'ani a sanya shi gaba. In har uku ne a cikin likafani ɗaya za a ɗauka a saka su a cikin kabari, menene fa'idar a tambaya cewa wa ya fi wani kaso a wajen haddata alqur'ani? Don haka ya ce likafanin da zai ma mutum ɗaya shi ne ake cira shi a ma mutum biyu ko mutum uku, an gane ku, wannan kuma haka ne. Duk wanda ya fahimce shi sabanin haka na cewa a hada mutum biyu ko mutum uku a cikin likafani daya ba haka bane ba ya kuskure. Kenan wannan in likafani yayi karanci gawoki sun yawaita, kenan sai a ciccira, ba a ma wasu a kyale su, kenan kowa sai a ciccira bakin gwalgwadon abin da ya samu wanda zai rufe sauran jikinsa. Sannan kuma kasancewar shi likafanin kenan, in kamar misali an gane, ko in shahidi ne wanda ya mutu a fagen daga, tufafin da ya mutu da shi ake masa likafani, ba a tube shi wannan tufafi na jikin shi da shi ake masa likabani a bar wannan tufafin in akwai wani tufafi sai a zo a ƙara masa kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa dangane da waɗanda suka samu shahada a yakin Uhudu manzon Allah yake cewa zammiluhum fi thiyabi kulillibe su a cikin tufafin su an gane ko kulillibe su a cikin tufafin su ma'ana tufafin da suka mutu manzon Allah yace ai musu likafani don haka a wata riwaya yake cewa zammiluhum bi dima'ihim manzon Allah yace kulillibe su da jinanan su da tufafin su domin a kiyama za su tashi launi launi ne na jini kamshin amma kuma kamshi ne wanda yake na al-miski to dan haka kenan anan kasancewar da tufafin nashi in shahidi ne in akwai wani sai a zo a ƙara masa an gane ko in gobe wadata ba sai nashi kare to wannan za a iya masa kamar yanda Shaddad ibn al-Had Allah ya ƙara masa yadda yake cewa wani daga cikin mazauna ƙauye ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi wattaba'a yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bi shi sau da kafa sai ya ce ya rasulullahi na yi hijira tare da kai kawai dan na zo na taimaka maka akan ɗaukaka addinin Allah manzon Allah sai ya ma wasu daga cikin sahabbai wasiyar cewa ku kulan mun da shi ku ringa bibiyar shi har mu ga me zai wakana a lokacin da yakin Khaybar wato ya kasance aka yi yakin Khaybar aka gama aka samu ganima manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai raba ganima da wannan sahabi domin ya halarci yakin sahabbai suka kawo masa kasansa suka ce ga rabanka a lokacin ne yana bayan gari yana kiwon raƙumma da suka bashi sai yake cewa wannan ko menene sai suka ce kasa malakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya raba wannan ganima ta Khaybar wato hadda kai saboda shi kasancewar yana cin yana kiwon raƙumma na sahabbai manzon Allah ya raba ganima da shi sai ya amshi wannan kaso sai ya zo da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wannan ku menene sai manzon Allah yace kasantuhu laka yace ganima ce na raba da kai wannan kaso ne naka sai yace ma ala hadha tabi'tuka yace ba saboda wannan ba nabi ka ba dan dukiya ba nabi ka yace walakin tabi'tuka ala an urmiya ila hahuna wa ashara ila halki yace na bi ka ne kawai iya abinda nake bukata wato ahlibini da kibiya ta samu nan ya nuna makogoran shi yace fa amuta yace dan na mutu fa adkhul aljanna yace in shiga aljanna a gobe kiyama akan haka kawai na bi ka manzo Allah yace yayi kyau in tasdiqillaha yasdukka yace in har ka ma Allah gaskiya a cikin niyya to Allah zai gaskata maka niyyarka Shaddad yake cewa fa labi su kalila aka zauna zamani wanda yake dan kadan sannan sai Allah ya kaddara wani yaki na musamman tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abokan gaba wannan sahabi da shi aka fita kai tsaye sai aka zo da shi an halbe shi da kibiya ta kafo a inda ya nuna makogoran shi ya kyautata zatansa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya samu Ubangiji a wajen zatan shi matukar zaka ma Allah gaskiya a cikin niyya to Allah sai ya cika maka abinda kake ni sai manzon Allah ya ce a huwa huwa shin shine da kansa sahabbai suka ce kwarai ya manzon Allah sai ya ce sadaqa Allah fa sadaqa ya ma Allah gaskiya a cikin niyyarsa da zatansa dan haka Allah ya gaskata masa zatansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tube a bayar shi manzon Allah ya masa likafani manzon Allah ya sanya shi gaba ya masa sallah na daga cikin addu'ar da manzon Allah ya masa a cikin wannan sallah sai yake cewa Allahumma hadha abduk yace ya Allah wannan bawonka ne kharaja muhajiran fi sabilik ya fito daga kasar su wato dan hijira wato domin daukaka addininka faqutila shahida yace ya ubangiji an kashe shi a matsayin shahidi ana shahidun ala zalik manzon Allah yace ni ne mai shaida akan shi a gobe kiyama to a takaice wannan me yake nuna mana kenan kasancewar tufafin jikin shahidi da shi ake masa likafani ba laifi akan iya ƙara masa kamar yanda annabi manzon Allah ya cire a baya shi ya ƙara masa an gane ko kenan da nashi kuma in ƙara masa za a yi sai a ƙara a yi masa haka dalili na biyu hadisin Zubair ibn al-Awwam Allah ya kara masa yadda ke cewa yayin da ranar yakin Uhud ta kasance bayan an gama yaki ga shahidai a cikin jini yace sai wata mata ta gabato tana gaugawa tana sauri lokacin ta kusa isowa wajen waɗannan gawawaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kiyamar kada ta zo ta ga waɗannan mazaje a cikin jini manzon Allah sai yace almar'atul mar'a manzon Allah yace maza ku tare waccan mata ga wata mata tana zauwa Zubair yace sai na tashi kawai sai na gane ashe mahaifiyata ce Safiya bintu Abdul Muttalib naje na tareta tana gaugawa ta kusa isowa sai na cin mata kafin ta iso da nazari gaban ta yace sai ta hangaje ni yace wa kanati mar'atan jalda yace dama mace ce ce karkarfa ta hankade ni na koma gefe qalat sai tace ilaika la ardanaka tace fita daga nan tace nan ba kasarka bace take fada ma danta Zubair sai nace mata inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama azama alayki manzon Allah ya miki majiya yace ki tsaya karki su ni za a yi tamkar an dauke wuta sai ta tsaya cak yanda sahabbai suke girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke masa biyayya wanda matsayin ta wa kanyar mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma da yace mata manzon Allah ya miki magiya ya ce karki su sai ta tsaya cak a lokacin nan sai ta huddu wasu zane biyu tare da ita sai ta ce ha zani sauban ta ce waɗannan tufafi biyu ji'tu bihima li akhi hamza na zo da su ne dan wato na ma dan uwana hamza da kafani ta ce labari ya ci mun cewa an gama da shi dan haka sai ta ce ma Zubair ta ce je kada waɗannan tufafi biyu i masa likafani Zubair ya ce sai na zo da wannan likafani tufafi biyu domin mu masa likafani shi hamza lokacin da muka zo kan gawar Hamza a gefen shi sai muka samu wani mutum daga cikin mutanen Madina shi ma gashi cikin jini yanda aka ma Hamza musula aka yi gunduwa gunduwa da shi shi ma haka aka masa Zubair ya ce fa wajadna gababatan wa haya'an an nukaffina Hamza ta fi thawbayi wal ansariyu la kafanala yace wallahi sai muka ji kunya Hamza mu masa da kafani da zane biyu ga mumini dan uwansa daga cikin mutanen Madina ba shi da tufafin da za a masa likafani ai da kunya wani a masa likafani biyu wani kuma bayya sai muka ce li hamza da thawbun wa lil ansari thawbun iya abinda za a yi Hamza a yi masa da ɗaya shi ma wannan sai a yi masa da ɗaya fa qaddarna kuma sai muka daidaita su shine sai ya ce fa kana ahaduhuma akbar min al-akhar sai muka samu zanan ɗaya ɗaya cikar adalci na mazan jiya yace fa aqra ana bainakuma sai muka yi ƙuri'a Hamza fa taka nan saboda shi aka zo da wannan tufafi biyu da aka auna ɗayan yafi ɗaya in riga biyu aka kawo aka ce ka dauki ɗaya ka ba dan uwanka sai ka diba wanda tafi kyau za ka dauka an gane maimakon kai ƙuri'a tsakaninka da shi in ma har baka dangana baka yafi ka bashi mai kyan kai ka dauki wanda take mara kyau to amma anan sai suka yi ƙuri'a tsakanin waɗannan zane biyu zai ce kowane ɗaya daga cikinsu sai muka masa likafani wato da zanen guda kenan a wannan ƙarin bayani ne akan cewa kenan ba laifi shahidi in an masa likafani da tufafinsa ba laifi akan iya ƙara masa wani an gane ko sannan kasancewar shi wanda yake mun ce da cewa iya abinda yake sunna abinda yafi dacewa a yi likafani uku to amma mutumin da ya mutu a cikin halin wato yana dauke da harami haji ko umra shi tufafinsa waɗannan guda biyu zanen shi da mayafin shi da shi za a yi masa likafani ba maganar akai ba domin wanda wato za mu iske hadisi nan gaba wani sahabi da Allah ya masa rasuwa ya fado daga kan taguwar shi ana tsiya a Arafa kan wuyan sai kare manzo Allah sai ya ce wa kaffinuhu fi sawbayhi ku yi masa likafani da tufafinsa wannan tufafi nashi su kadai za a yi masa likafani biyun wannan ba magana a kara masa an gane ku shahidi shine akan iya kara masa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya kara ma wadancan to dan haka kenan kamar yadda muka yi bayanin cewa shi likafani kenan ba a buƙatar a tsadada iya abinda za a yi shi dai a samu wanda yake tsabtatacce mai cikar saka kuma wanda yake kenan mai fadi wanda zai suturce mutum kuma iya abinda za a yi ba bambanci tsakanin namiji da mace kowa kenan uku za a masa dan haka kasancewar in har kana ganin cewa ai masa mai tsada ai babu wata fa'ida saboda kasancewar malamai suka ce yin likkafani wanda yake mai tsada wannan tuzartar da dukiya ne wanda akwai wani daga cikin malamai yake faɗa shine Abu Tayyib a cikin littafin sa Ar-Rawdatun Nadiyya yake cewa yawaita likkafani da tsadadawa a wajensa ya yace wannan ba abin yabo bane yace wallahi in ba dan shari'a ba ita tace amma mamaci likkafani yace da yin likkafani ya zama tuzartar da dukiya ne an gane yace domin mamaci ba ya amfani da shi li annahu la yantafi'u bihi al-mayyit mamaci ba ga wani amfani da yake da likkafani wala yaqudu naf'uhu 'ala al-hayy kuma shi mai rai wani amfani yake samu game da yin likkafani yanda aka sa ho cikin kasa ne za a je a sa ho shikenan ho zuwa wani lokaci kuma kasa ta cinye shi shi mamacin da aka sanya cikin ƙasa wani amfani yayi da likkafanin wanda ba ma likkafanin ba hatta da gangan jikin shi ƙasa cinye shi take kuma shi mai rai menene ya amfana game da likkafanin kenan in ba dan shari'a wata ce ayi likkafani yace da yin likkafani da ya zama tuzartar da dukiya ne an gane ko malam yake cewa Allah ya ji kan Abubakar Abubakar lokacin da bashi da lafiya daga cikin tufafinsa aka dauko wanne za a masa likkafani sai ya nuna sai suka ce inna hadha khalaq wannan ai tsoho ne ya Abubakar tsohon tufafi ne ya zaka ce a maka likkafani da shi sai ya ce innal hayya ahqqu bil jadid yace me rai shi yafi cancanta game da sabon kaya an gane ku me rai shine yafi cancanta game da sabbin kaya ko kuma kuna cewa tsoho ne to dan haka kenan likkafani ba a buƙatar a tsadada kuma ba a buƙatar a yawaita bakin wannan uku shine sunna kamar yadda muka yi bayani kuma ba bambanci tsakanin namiji da mace domin akwai hadisin da yazo na Laila bintu Kaif al-Thaqafiyya wadda take bayani game da likkafanin da aka ma irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai tace an mata likkafani da tufafi biyar to wannan hadisi kwata-kwata bai inganta ba domin akwai wani marwayici wanda yake majhul shine Nuh ibn Hakim al-Thaqafi an gane ko matsayin hadisin hadisi ne ba'ifi don haka iyayen da aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama uku shine sunna amma namiji ko mace nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك